Matasa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne dai suka zaga sassan birnin Zaria a zanga-zangar bayyana damuwa game da halin jirgin sojan Nigerian da ya sanadin salwantar rayukan wasu mahalarta taron Maulidi da dama a garin Tudun birnin karamar hukumar Igabin jihar Kaduna. Kuma zanga-zangar ta tike ne a sakatariyar karamar hukumar Zaria inda daga nan ne kuma ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar ya ce ai tura ce ta kai bango.
Muna fama da talauci a arewa, muna fama da rashin aikin yi a arewa, ga banditiri, ga kidnappers, ga Boko Haram, ga komai ya lallace. Wannan kanan mutane suna maulidi, sojojin Najeriya sun zuba musu bom, ya kashe mutane da yawa. Mutanen da aka kashe an je za a tattara sauran, an ƙara jefa musu wani. So mu mun zo mu san dalilin da ya sa mai zai sa ana kashe mu ba shekara ɗaya ba, ba shekara biyu, ba shekara biyar ba, amma har yanzu ba rabuwa yake ba yana ƙaruwa ne. Dalilin haka matasa na sassa daban-daban na arewa suka ce ba su yarda ba, dole a fito a ƙare mu kare haƙƙin mu.
Mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Zaria Alhaji Idris Yusuf Idris shi ne ya saurari kocen waɗannan matasa. Kuma ya tausasa matasan tare da tabbatar musu cewa za a ɗauki mataki.
Ran mumini ɗaya idan ya salwanta ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Wannan abu ya ɓata mana rai, ya ta mana da hankali, kuma muna tur da wannan abin da ya faru. Wannan magana ana yi da yawun shugaban ƙaramar hukuma ne, wanda a yanzu maganar da nake muku dukkan wani shugaban ƙaramar hukuma an kira su muhimmin taro na gaggawa wanda ya shafi harkar tsaro, don ganin cewa wannan abin da ya faru an matuƙa hanci, bai ƙara faruwa ba, kuma waɗanda aka yi musu wannan abu an bi musu haƙƙinsu daidai gwargwado. Don Allah, don Annabi, na san ku matasa ne, yadda aka yi wannan abu cikin lumana da kwanciyar hankali, kara shi cikin lumana.
Kwamarad Murtaƙa mai wa dagoga shugaba ne na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suke wannan zanga-zanga, kuma ya ce har yanzu dai akwai sauran damuwa.
Gaskiya ba zai tsaya ba har sai wannan kashe-kashe da ake mai 'yan mutanen arewa kaman kiyashi ya tsaya. An yi wannan abubuwan ya faru a wurare da ɗan dama, kuma haka ake cewa kuskure ne, ba a ɗau mataki ba. Zan kawo wani misali guda ɗaya a Lagos. Wani mawaki guda ɗaya ana ce mishi Mohbad, mistakenly ya mutu gabaki ɗaya Kudu sai da aka kulle ta. Amma mu yau an kashe mana mutane Dubai. Wai in ka zo ka fito da just cardboard paper kana nuna cewa kai ba ka yi da wannan abin ba, sai ka ji suna cewa wai kai haƙuri a jena. To in dai har su hakan ne, menene amfanin demokrasi?
Shi ma dai da yake tsohon ɗan gwagwarmaya ne, tsohon ɗan masajjan tarihin Najeriya shi a Tubin jihar Kaduna, Sanata Shehu Sani ya ce matuƙar dai ba a yi wa tukka hanci a kan irin wannan iftila'i ba. To babu ko shakka irin wannan matsala za ta ci gaba da faruwa.
Ga duk aiki irin wannan na kai har-hari, akwai na'ura daban-daban da ke nuna musu cewa wuri 'yan ta'adda ne ko kuma wurin farin hula ne. Babu inda za a yi ku kai hari ba bom ɗaya ba har guda biyu, kamar inda mutane suka faɗi. A kashe yara, a kashe mata, wannan wuri da aka hari ba wa cikin daji ba ne. Saboda haka a gani na sun yi sakaci, sun yi ganganci, kuma dole ne a ɗauki mataki a kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. Idan ba a tashi tsaye a kan irin wannan abun ba, to haka zai ci gaba da faruwa.
A yau Alhamis ne dai ake sa ran gwamna Malam Ubasa nan jihar Kaduna zai dawo daga tafiyar da ya yi domin yin takakkiya zuwa garin Tudun birnin, tare da mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashim Shettiman da aka ce suna son ganewa idansu irin halin da al'ummar ke ciki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.